Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallaro assalamu alaikum, barkamu da wannan lasariya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na yau Juma'a babbar rana 26 ga watan Maris shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Harande da kanan labarai.
An buƙaci a tsagaita wuta a yakin basasar kasar Habasha. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya amsa tambayoyin 'yan jarida a karon farko. Ya zuwa yanzu kuwa an kashe mutane fiye da 320 a Myanmar.
To kanan labarai kenan. Bayan kashin farko na labaran duniya, a cikin shirin za ku ji irin matakai da hukumomi a jihar Sokoto ke dauka na dakile yaduwar wata cuta da ta kunno kai a wata makarantar 'yan mata.
So cikin makaranta suna nan ana kula da su, kuma yarinya daya ta rasu, so wanda tun kamin mu samu wannan rahoton ne. So da tun da muka samu rahoto, the situation is under control.
A jamhuriyar Niger kuma mahukuntan kasar sun tashi haikan wurin yaki da cin hanci da rashawa a cikin kasar.
Kawai cin hanci ya kai har cikin ma'aikatu, har cikin lakununi, kenan dole ne a tashi a ciwo kai. Kuma mu muna bayan su 100% dan a ciwo kan wannan cin hanci na cikin kasa.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma za mu gabatar muku da shirin duniyar Amurka wanda Mamud Lalu ke gabatarwa da ma sakonni da kuka aiko mana. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariyar. Wani dan majalisar dattawan Amurka da shugaban Amurka Joe Biden ya tura kasar Habasha a matsayin manzon wanzar da zaman lafiya. Ya ce ya nemi Prime Minister Abiy Ahmed da ya bada umarnin tsagaita wuta a yankin Tigray, amma an yi kunnen kashi da roƙon nasa. Na roƙi da ayyana yarjejeniyar tsagaita wuta da ake yi tsakanin ɓangarorin biyu, abinda Prime Minister bai amince da shi ba. Kana na roki a samar da yanayin tattaunawar siyasance a yankin Tigray don samar da rayuwar siyasa a nan gaba mai inganci. Sanata Chris Coons ya shaida wa manema labarai lokacin wata ganawa a jiya Alhamis. Sanata Coons na hannun daman shugaba Biden ne, kuma mamba ne a kwamitin majalisar dattawa na harkokin kasashen waje. Bai jima da ya dawo da kasar ta Habasha ba, inda ya je don ganin an kawo ƙarshen yakin basasa da ya kwashe watanni 5 tsakanin sojojin ƙasar na Ethiopian National Defense Force da 'yan tawayen tsohuwar jam'iyyar yankin Tigray People's Liberation Front. Rikicin ya yi sanadiyar mutuwar dubban jama'a, kana ya ɗaiɗaita wasu kusan miliyan 1. Ma'aikata sun bayyana cewar 'yan gudun hijira da suka arce zuwa ƙasar Sudan da saura waɗanda yakin na Habasha ya ɗaiɗaita sun isa sansanoni cikin wahala da tashin hankali, haka kuma an yi mamata da yawa fyaɗe. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya kwashe tsawon sa'a guda yana amsa tambayoyin 'yan jarida a karon farko tun bayan ɗarewarsa kan karagar mulkin ƙasar. Taron da ya yi don musanta zargin 'yan adawa da ke ganin cewar shi ne shugaban kasar da ya fi kowanne yawan shekaru, kuma ba zai iya aikin ba. Bayan jawabin da ya yi na ƙanƙanin lokaci, inda ya bayyana yadda gwamnatin sake aiki tukuru don daƙile yaduwar annobar corona, ya amsa tambayoyi daga 'yan jarida 10 wanda ya dinga kiran sunansu ɗaya bayan ɗaya. A ranar da yake cika kwanaki 55 da kama aiki, mafi akasarin tambayoyin da aka yi wa shugaban kasar sun jibanci bakin haure, musamman akan yadda gwamnatin ke yi da yara 'yan gudun hijira da aka zo da su iyakokin kasar. Akan abubuwa da suka shafi cikin gida kuwa ya bayyana amsoshin ne ba tare da shiri ba, amma dangane da abin da ya shafi manufofin kasashen waje, ciki har da waɗanda suka shafi kasar Afghanistan da China, da alamar ya amsa su ne yana duba takarda. Biden ya yi magana da tafi ɗaukar hankali akan abin da ya shafi zaben shugaban ƙasar mai zuwa nan da shekaru uku masu zuwa, inda ya ce yana da ƙudurin sake tsayawa takara a shekarar 2024. Amma ya ce ba shi da tabbaci ko jam'iyyar adawa ta Republican da ke fama da matsalolin cikin gida za ta yi tasiri a lokacin. Labaran duniyar kuke sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A jiya Alhamis an kashe mutane tara a Myanmar, a cewar rahoton da kungiyar taimakawa fursunonin siyasa ta fitar. Kwana ɗaya bayan zaman gida da suka yi a ranar Laraba, wanda kusan ya mayar da titunan wayam a mafi akasarin garuruwan ƙasar. Rahotanni da dama na bayyana yadda sojoji suke amfani da ƙarfi don tirsasawa masu zanga-zanga a birnin Malwabin da Hamam, babban birnin jihar Karen. Haka sojoji sun fada kan wasu da ke juyayi mutuwar 'yan uwansu a fadin ƙasar, tare da samun rahoton wani mutum ɗaya da aka harba kuma ya mutu. Rahoton kungiyar ta AAPP ya ce sojoji sun kashe akalla mutane 320 a lokacin gumurzun. Ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe yarinya ce mai shekaru 7 da haihuwa, wadda aka harbe ta a ranar Talata lokacin da sojoji suka kutsa kai tsaye cikin gidansu, a cewar jaridar Myanmar Now da Reuters. An ruwaito cewar yarinyar tana zaune ne a kan cinyar mahaifinta lokacin da sojoji suka shiga gidansu, suka buƙaci sanin ko akwai wani daga cikin iyalan da ke cikin gidan. Uban yarinyar ya amsa musu da cewar eh, akwai, amma sojojin suka ce ya yi musu ƙarya, sai suka buɗe mishi wuta inda suka harbi yarinyar.
An jima kaɗan haranje zai shigo da ci gaban labarin duniya kashi na biyu. A Najeriya, mahukunta a jihar Sokoto da ke arewacin ƙasar na ɗaukar matakan hana yaduwar wata cuta da ta ɓullo a wata makarantar 'yan mata har ta yi sanadiyyar salwantar rayuwa. Akan haka ne kuma gwamnatin ta amince da rufe makarantun domin hana yaduwar cutar da kuma kwantar da hankalin iyaye da yaran da suke karatu a makarantar. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
A ranar Talatar wannan mako ne aka samu bullar wata cuta a ɗaya daga cikin makarantun sakandaren 'yan mata da ke Sokoto, wanda kuma ta kama ɗalibai da dama. Dr. Abdulrahman Ahmad shine daraktan kula da lafiyar al'umma, wanda kuma ƙarƙashin kulawarsa aka kaiwa ɗaliban ɗauki.
Gudanawa ce da amai makarantar mata, waɗanda duk muka samu an yi rushin some of them to asibitin daji, kuma ran da aka kai su ran aka sallame su. So bai dunga su je su haɗu da wasu kila suna da sauran ƙwayan cutan, ba mu basu suka yi mimplin da sauran ɗalibai ba. So cikin makarantar suna nan ana kula da su, kuma yarinya ɗaya ta rasu, so da tun kamin mu samu wannan rahoton ne. So da tun da muka samu rahoto, the situation is under control. Laluran mata ne kasan ɗalibai, kuma wata ba sun karatun take ba, an kawo ta, so za ka yi ta samun wasu suna zuwa cikina na ciwo bai amma ainihin auna za mu ga ba amai ba gudanawa, kuma ba evidence na gane ciwon cikin. Duda da haka dai muna kula da duk wanda tato take cikinta yana ciwo.
Duk kokarin da ne domin ganin ɗaliban ya ci tura domin hukumar makarantar ta hana shiga cikin makarantar, sai dai wasu bayanai da na samu daga asibitin sun nuna cewa adadin ɗaliban da suka kamu da cutar ya kai kusan 50. To wani hali ɗaliban suke ciki a halin yanzu? Dr. Kulu Haruna Abubakar ita ce kwamishinar kula da ilimin kimiyya da fasaha kere-kere, wadda ƙarƙashin kulawarta ne wannan makarantar take.
Allah ya san team of doctors da nurses da aka yi da suka yi teamin 24 hours suna aiki. Yanzu kusan most of the yaran ma suna responding positively, har an sallame su sun koma positive.
Wasu bayanai da na samu daga asibitin sun tabbatar da cewa ba wannan makarantar ce kadai aka samu ɗalibai su kamu da cuta ba, wadda ke kama da annoba. Akan haka ne masu shiri akan lamarin yau da kullun irin Farfesa Bello Dodon Bada ke ganin cewa akwai buƙatar hukuma ta ƙara kulawa, musamman yanzu da yake an rufe wasu makarantu saboda matsalar rashin tsaro. Aka haɗe ɗalibansu da makarantun da ke cikin gari dole a samu cinkoso.
Ina ba wani lokaci ne muke cikin lokacin zafi, ga kuma matsaloli irin na ciwon nan na corona, sannan kuma ga fitinu da ke samun makarantun ne waɗanda suke na kwana suna nesa daga birni, wasu ana rufe su, wasu kuma ana mai da su birni. Wata lokaci ne inda duk yanda al'amari ya taho, dole mutane kuma su kikkire yanda za su iya rayuwa a cikin irin wannan yanayi da ya taho, domin ba daina karatu za a yi ba. Amma dole hukuma ta zauna da mutane ta yi tunani yaya za a yi shi kasance an samu, ba a samu cinkoso ba, kuma ba a daina karatu ba.
Yanzu gwamnati ta ce tana gudanar da bincike domin gano ko wace irin cuta ce da abin da ya haddasa kamuwa da ita, domin ƙara ɗaukar matakai na gaba. Wannan dai ba shine karo na farko ba da ake samun annoba ta amai da gudawa har a samu hasarar rayuka, abin da hukumomi ke kira ga jama'a da a kula da tsafta. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Da Muhammad Nasir da wannan rahoto. Ana tare ne da yadda sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da labaran duniya kashi na biyu.
Da sanyin safiyar yau Juma'a, cibiyar binciken annobar corona ta jami'ar John Hopkins ta fitar da rahoton cewar akwai mutane sama da miliyan 125.5 da ke ɗauke da cutar annobar coronavirus a duk faɗin duniya. Amurka ta zarta sauran kasashe da masu ɗauke da cutar fiye da miliyan 30, sai Brazil da ke biye da ita da mutane sama da miliyan 12.3. Daga nan sai India, wadda take da mutane sama da miliyan 11.8. Ko a yau Juma'a, India ta fitar da alƙaluma na fiye da mutane 59,000 sabbi da suka kamu da cutar a cikin sa'o'i 24. A jiya Alhamis kuwa, Brazil ta ce ta samu adadin sabbin kamuwa da cutar mafi yawa da suka kai mutane 100,158 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24. Hukumar UNESCO ta ce bincike ya tabbatar da cewar annobar corona ta shafi yanayin karatun yara sama da yara miliyan 100. Adadin yara da ke fuskantar matsalar karatu ya soma raguwa kamun corona, inda aka sa ran adadin ya sauka daga miliyan 483 zuwa miliyan 460 a cikin shekarar 2020, a cewar hukumar ta UNESCO a cikin wata sanarwa. Amma saboda annobar corona, adadin yara da ba sa iya karatu da rubutu ya haura yara miliyan 584 a cikin shekarar 2020, inda ya karu da fiye da kashi 20, wanda ya wargaza kokarin haɓaka ilimi da aka yi cikin sama da shekaru 200. Rukunin farko na rigakafin cutar corona ya isa tashar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa ta Juba da ke ƙasar Sudan ta Kudu a jiya Alhamis. Kimanin allurar rigakafi 132,000 na kamfanin AstraZeneca ne suka isa, wanda za a fara gabatar da su ga jami'an kiwon lafiya da suka hada da likitoci da mataimakansu, tare da waɗanda ke cikin haɗarin kamuwa da ita. Ministan lafiyar ƙasar Elizabeth Auchi ta ce suna tsammanin isowar ƙarin allurar rigakafin kimanin 732,000 nan da 'yan kwanaki kaɗan, tare da taimakon gidauniyar COVAX, wadda ke agazawa kasashe marasa ƙarfi tare da haɗin gwiwar Vaccine Alliance da UNICEF da hukumar lafiya ta duniya WHO. An kafa shirin na COVAX ne don tallafawa kasashe marasa ƙarfi don samun rigakafin cutar COVID-19. Ministar ta ce isar rigakafin samfurin AstraZeneca babban ci gaba ne akan yaƙi da ake yi da annobar ta coronavirus a Sudan ta Kudu.
A gaida Yusuf Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, shugabannin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a jamhuriyar Nijar sun gana da sufetocin da ke kula da alhakin gudanar da bincike a ma'aikatun gwamnati da nufin tattauna hanyoyin haɗa ƙarfi domin tunkarar matsalar cin hanci da rubda ciki a kan dukiyar jama'a da ta yi kamari a ƙasar. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulemu Muni Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
La'akari da matsalolin da ke dabaibaye aikin sifesocin gwamnati a yayin gudanar da bincike a ofisoshin ministocin gwamnatin kasar ta Niger ya sa hukumar Halsiya kiran wani taron da ya hada jami'anta da waɗannan sifesoci domin tantauna hanyoyin da za a bullowa wannan matsala da ke mai da hannun agogo baya wajen yakar cin hanci da farautar mahandama dukiyar jama'a. Alhaji Salisu Ubandoma shine mataimakin shugaban hukumar Halsiya.
Suna karkashin fada minista. Shi minista shi ne ke ci musu yaje suje su yi abin da yake so shi yake. Wannan akwai tarnaki cikin tayin nan bisgon sai an diba wannan zancen. Bayan wannan kuma babu kaya aiki wanda ya kamata a ce lalle sun shiga aikin su sun yi aikin da ya kamata. Bayan wannan kuma an nemi su dokar su kai ne kashi cikin ma'aikata diba ake yi to su ne ke hana ayyan da ake so. Alhali doka ta ba su wannan aiki su bincika su gani su ga ma gwamnati su ga ma minista cikin ma'aikatarsa ga abin da ke tahiya ba daidai ba.
A ci gaba da karfafa wannan sabon mataki shugabannin hukumar sun fara hangen kafa cibiyar zuba ido da bin diddigin ayyukan bincike a kowane ofisoshin ministocin gwamnatin wannan kasa.
Za mu ci gaba da tattaunawa da su don ganin cewa da cikin kowane ofis na minista an sa wata cibiya wadda za ta kula da wannan aiki ta yi takardu waɗanda za su nuna cewa ga matsalolin kuma ga hanyar da za su bi su ci matsalolin mu zakta da su mu zauna mu dubi wannan takardun kuma mu nemi kayan aiki za su zamanto kama idanunmu da kunnuwanmu a cikin kowace ofis na minista.
Sifetocin sun yaba da wannan yunkuri domin a cewarsu mataki ne da zai ba su damar gudanar da aiki cikin nutsuwa ba tare da wani katsalandan ba kamar yadda sifeton kasa Gunabi Adamu ya bayyana.
Ita Halsiya da mu aikin ya zama so kamar shi zaman guda. Bori guda na aka matsayi wallahi mun yi horin ciki tunda mu ma abin ya dame mu don a gyara kasa ne saboda kawaccin hanci ya kai har cikin ma'aikatu har cikin lakununi kenan dole ne a tashi a ciwo kai kuma mu muna bayan su 100% da a ciwo kan wannan cin hanci na cikin kasa a tare da su abin na karhi tunda su duk gudan kasa ta mu ko bakin ministeri na muka aiki bisa da su.
A watan jiya hukumar yaki da cin hanci ta bada sanarwar tatso sama da miliyan 1000 na sefa waɗanda suka makale a hannun wasu kamfanoni da masana'antun gwamnati da masu zaman kansu waɗanda suka hada da kudaden haraji da waɗanda aka yi rubda ciki a kansu da wata muguwar manufa. Hukumar ta Halsiya ta lashi takobin lekawa duk inda ya dace domin karbo kudaden da aka wawure a matsayinta na mai kare dukiyar kasa daga a barayen biro da abokan cuwacuwar su. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto.
Don sanin labaran sana'o'i harkokin yau da kullun har ma da masu ban mamaki a buranan mu ku kasance da sabon shirin rayuwar birni
tsadar rayuwa ta samu a da in kana filin kana iya kashe naira 200 yanzu fa ka kashe 400 domin game da cikin kama zaka koshi kenan ni yanzu abin da yake damuna yake iya gaya ma kenan
birni magama sarakuna masu hannu da shuni da talakawa
ita rayuwa ta dan adam Allah na ba kowa rabon sa daidai lokacin da ga dama yanzu yanda ake dai ana dan samu da wani
don sanin wainar da ake toyawa a birni ku kasance da ni Sale Shehu Ashaka na muryar Amurka duniya a tafin hannunku.
Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za ku iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Gaban Amurka Joe Biden na yin kira ga majalisar dokokin kasa da ta samar da dokoki masu tsauri kan mallakar bindiga bayan da kasa ta fuskanci wasu munanan hararren bindiga biyu a jihohin Georgia da Colorado a yan kwanakin nan. har-haren da suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Ko wannan kira nasa zai samu karbuwa? Yau tambayar da shirin na wannan mako zai kokarin lalubo amsa ta kenan. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To tun bayan harin da aka kai a wani kantin sayar da kayayyakin masarufi a birnin Boulder dake jihar Colorado. Kwanaki kadan bayan wani da aka kai a Atlanta dake jihar Georgia. Hukumomi suka bada umarnin a sassauta tsayin tutoci a fadar White House a matsayin girmamawa ga mamatan. A daidai ranar Talata, shugaba Joe Biden ya yi kira ga Majalisar Dokokin Kasar da ke hanzarin samar da dokar da za ta tsaurara matakan mallakar bindiga a Amurka, wacce na ɗaya daga cikin ƙasashe masu ƙwararren tarakun demokuraɗiyya da ake lagalaga da batun tsaurara matakan na mallakar bindiga.
We can ban assault weapons and high capacity magazines in this country once again.
Yace za mu iya sake haramta amfani da manyan bindigogi a wannan ƙasa tamu. A shekarar 1994, Majalisar Dokokin Amurka ta saka haramci kan amfani da ire-iren waɗannan bindigogi na tsawon shekara 10, wanda wa'adinsa ya ƙare tun a shekarar 2004, kuma tun daga lokacin ba a sake sabunta ta ba, saboda hawa dokin naƙi da ƴan Republican suka yi, kuma har yanzu akwai wannan saɓani a tsakanin manyan jam'iyyun ƙasar. Kamar yadda aka gani a wani zama da Majalisar Dattawa ta yi a ranar Talata don duba yadda za a saka tsauraran matakan mallakar bindigar.
What happens in this committee after every mass shooting is Democrats propose taking away guns from law-abiding citizens because that's their political agenda.
Senator Ted Cruz na jihar Texas, wanda ɗan Republican kenan, yake cewa abin da ke faruwa a wannan committee a duk lokacin da aka yi kisan kashi shine kokarin da ƴan Democrat ke yi na karbe bindiga daga hannun fararen hula masu bin doka. Saboda dama su burinsu na siyasa kenan. To kamar Cruz shi ma Senator Chuck Grassley cewa yi, kamar kowane ba Amurki, ina tattalin haƙƙina na mallakar bindiga kan batun da suke yi na tsaurara matakan mallakar makamai. Ba mu cika mai da hankali kan yawan Amurkawan da suke murar wannan ƴanci ba. Sai dai Biden ya yi kira ga Majalisar Dattawan da ta amince da ƙudurorin dokar faɗaɗa bincike akan waɗanda suka mallaki bindiga, waɗanda ƴan Democrats suka amince da su a kwanan nan a Majalisar Wakilai. Senator Richard Blumenthal, ɗan Democrat ne a Majalisar Dattawa, ya kuma zayyana alfanun tsaurara dokokin mallakar bindigar.
Ended background checks, extreme risk laws to prevent suicides, mass shootings and hate crimes, protecting domestic violence victims.
Yace faɗaɗa bincike akan waɗanda suka mallaki bindiga, tsaurara dokoki don daƙile ayyukan masu kashe kansu da yin kisan kiyashi da nuna ƙiyayya, kare waɗanda ake afkawa da samar da wurin adana makamai mara haɗari. Daukan waɗannan matakai ba abu ne da ba zai yiwu ba. To yayin da Biden ke ci gaba da yin kamfen ɗin kawo ƙarshen matsalar kashe-kashe da bindiga, wani abu da babu tabbaci a kai shine irin yadda zai mai da hankali akan wannan batu, yayin da yake da wasu batutuwa masu muhimmanci a gabansa, kamar na kashe dala triliyan 3 don samar da ababen more rayuwa ga Amurkawa da kuma batun shige da ficen baki. A baya dai shugabannin ƙasa ƴan Democrat sun yi kuro, amma haƙarsu bata cimma ruwa ba kan batun tsaurara matakan mallakar bindiga, ciki har da Barack Obama wanda ya ƙoƙarin samar da dokar bayan wani kisan kiyashi da ya halaka mutum 27 a shekarar 2012, ciki har da ƙananan yara 20. Shi dai ƴancin mallakar bindiga ya samu mafaka ne ƙarƙashin wata doka da ake kira Second Amendment a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar, amma saboda masu rajin kare wannan doka ya zama abu mai kabar wuya a kawar da wannan doka cikin ruwan sanyi. Amurkawa dai sun mallaki akalla kashi 45 na ɗaukacin makaman da ke hannun fararen hula a duniya, inda ƙididdiga ta nuna cewa kusan bindiga 120 ake samu a hannun kowane tarin mutum 100. Haka zalika ƙasar ta Amurka ita ta fi ko ina samun yawan mace-mace sanadiyar hararar bindiga, inda mutum kusan 40,000 suka mutu a shekarar 2019 a cewar cibiyar kare yaɗuwar cututtuka ta CDC. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Patsy da Kuswara, Julie Latest Gresham da kuma Daniel Brown, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu kasance lafiya.
To gaida Mahmud Lalo. Yanzu kuma sai ra'ayoyi da ku aiko mana ta hanyar email.
mai sakonmu na farko cewa yayi assalamu alaikum muryar amurka ku fada wa ɗan kasuwar kasar mu Najeriya cewar ya kamata su yi koyi da takwarorin su na jamhuriyar Nijar wajen rage farashin kayan masarufi a daidai lokacin da watan Ramadan ke karatowa karshe nake addu'a Allah ya sada mu da alherin da ke cikin wannan watan mai albarka sako daga comrade Buhari Yahaya Nunguru jihar Yobe shi kuwa Ahmadu Abacha Macina shi ma daga jihar Yobe cewa yayi fatan alheri ga ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka adalcin shugabanni da samarwa matasa ayyukan yi su ne kadai za su kawo ƙarshen dukkan tashe-tashen hankula da na 'yan bindiga da suka fitintini arewacin ƙasar mu Najeriya saboda akwai miliyoyin matasa da suke zaman kashe wando a ƙasar gwamnati ta ki agaza musu wajen ba su jari da samar musu ayyukan yi don su yi dogaro da kawunan su ta bar su karazube idan an bi ta barawo ya kamata a bi ta mabi sahu mai wasika ta gaba kuwa cewa yayi matakin da wasu kasashen turai ke shirin dauka na dawowa da kasashen Afirka da tarkacen kayayyakin su masu daraja da suka kwashe a karni na 19 da sunan gadima yayi daidai kuma hakan wani abin ayaba ne domin hakan shine adalci sako daga Usman Shitu Mahuta mai wasika ta gaba kuwa cewa yayi assalamu alaikum muryar Amurka muna jajantawa iyalai da 'yan uwan manoma da 'yan bindiga suka kashe a birnin Gwari ta jihar Kaduna Allah ya ji kansu Allah ya kawo muna ƙarshen ayyukan ta'addanci a Najeriya da ma duniya kanta baki daya sako daga Safiyanu Gumel Zangon Daura ita kuwa mai wasika ta ƙarshe Aishatu Muhammad Adam matar baffa Haruna Bajoga cewa ta yi assalamu alaikum muryar Amurka yadda 'yan majalisun dokokin jihar Borno suka fito suka nesanta kansu da yunkurin tsige gwamna zulum ya nuna cewar kalaman yunkurin tsige shi shaci faɗe ne kawai Allah ya muna jagoranci baki ɗaya amin
to wadalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
dan majalisar dattawan Amurka da shugaba Joe Biden ya tura kasar Habasha a matsayin manzon wanzar da zaman lafiya ya ce ya nemi Prime Minister Abiy Ahmed da ya bada umarnin tsagaita wuta a yankin Tigray amma an yi kunnen kashi da roƙon nasa kana an ji cewar ajiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya kwashe kimanin sa'a guda yana amsa tambayoyin 'yan jarida a karon farko tun bayan darewar sa kan karagar mulkin kasar taron da yayi don musanta zargin 'yan adawa da ke cewar shi ne shugaban kasar da ya fi kowanne yawan shekaru kuma ba zai iya aikin ba haka an ji cewar ajiya Alhamis an kashe mutane 9 a Myanmar a cewar rahoton da kungiyar taimakawa fursunonin siyasa ta fitar kwana daya bayan zaman gida da suka yi a ranar Laraba wanda kusan ya mayar da mafi akasarin titunan kasar wayam.
To ba san raro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima kadan da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Yusuf Ali Harande da ya taya na gabatar da shirin sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana sauti da ban injiniyan mu na wannan lasariyar. Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum.